sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 21 ga watan Yuli a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger akalla masu dauke da cutar corona 20 ne suka tsere daga sansanin karbar maganin cutar. Sannan kuma za ku ji cewa an yi sabbin nadadan janarori a cikin tsarin tsaro a yankin arewa maso yammacin Kamaru wanda ke fama da rikicin Ingilishi sama da shekaru 5 da suka gabata. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sule Mamuni Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanan labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa Moscow na son karɓe wani yanki a kudancin Ukraine da ya wuce yankin gabashin Donbas, inda a halin yanzu suke fafatawa da dakarun Ukraine domin samun iko. Sai dai Lavrov ya faɗa a wata sabuwar hira da ya da kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa Rasha ba ta jin an takura mata a yankin Donbas, inda 'yan awaren ƙasar ke fafatawa da sojojin Kiev tun a shekarar 2014 lokacin da Rasha ta kwace yankin Crimea na Ukraine. Rasha ta gaza a farkon hare-haren da ta kwashe watanni 5 tana yi a yunkurin hanɓarar da gwamnatin shugaban Ukraine Vladimir Zelensky, ko kuma kwace babban birnin ƙasar Kiev a arewacin Ukraine. A baya-bayan nan Rasha ta karɓe ikon lardin Luhansk da ke Donbas, kuma tana fafutukar karɓe iko da lardin Donetsk mai makwabtaka da ita. Jiya Laraba shugaban hukumar samar da abinci ta duniya David Beasley ya nuna damuwa a majalisar dokokin Amurka game da yiwuwar fuskantar karancin abinci a duniya a shekara mai zuwa idan Rasha bata janye toshe hana fitar da hatsin da Ukraine ke yi ba da kuma fitar da nata takin zuwa kasuwannin duniya. Ya yi gargaɗin cewa hakan zai zama rikici fiye da duk abin da muka gani a rayuwarmu. Bisil ya bayyana cewa a shekarar 2008 lokacin da aka samu hauhawar farashin kayayyaki a duniya da farashin abinci ya janyo fushi, tashin hankalin jama'a da zanga-zanga da kuma tarzoma a kusan ƙasashe 50. Bisil ya ce halin da ake ciki a yau ya yi muni sosai, kuma mun riga mun fara ganin an samu tarzoma a ƙasashe da dama da suka hada da ƙasar Sri Lanka. Mun ga abin da ya faru a Mali, Chadi da Burkina Faso. Muna ganin zanga-zanga da tarzoma a ƙasashen Kenya, Pakistan, Peru da Indonesia, kuma zan iya ci gaba da bayyana sunayen ƙasashe. Bayan tashe-tashen hankula da kuma yiwuwar yin ƙaura, Bisil ya ce adadin mutanen da ke fama da matsanancin rashin abinci sun kai miliyan 276 kafin mamayar Rasha. Yanzu an yi hasashen za su kai miliyan 345. A cikin wannan adadi, in ji shi, mutane miliyan 50 a cikin ƙasashe 45 suna fama da yunwa. Ƙasar Burtaniya na dab da zaben sabon firaminista, inda jiya Laraba 'yan majalisa na jam'iyyar Conservative suka zaɓi sakatariyar harkokin waje Liz Truss da tsohon shugaban Bakilmani Rishi Sunak a matsayin 'yan takara na ƙarshe da za su fafata. Ministar ciniki Penny Mordaunt ta ƙare a matsayi na uku a zaben da za a maye gurbin Boris Johnson. Sai dai Truss da Sunak sun taka muhimmiyar rawa a makamin gwamnati a cikin 'yan shekarun nan. Truss ta jagoranci martanin Burtaniya game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, yayin da Sunak ya taimaka wajen jagorantar tattalin arzikin Burtaniya a yayin annobar coronavirus. Ɗaya daga cikinsu ne zai maye gurbin Johnson a matsayin firaminista nan da zuwa ranar 5 ga watan Satumba, bayan da aka tilasta masa ya yi murabus a cikin wasu badakaloli da suka dagula shugabancinsa a ƙasar. Johnson ya ba da sanarwar murabus ɗin nasa a farkon watan Yuli, bayan da jam'iyyarsa ta yanke shawarar badakalolin sun yi illa ga ci gaba da jagorantar ƙasar. Johnson ya bayyana taronsa na ƙarshe na majalisa jiya Laraba, kuma 'yan majalisa sun yi masa tafi bayan ficewarsa.
Madalla, an jima kaɗan Hafiz zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. A Jamhuriyar Niger, akalla masu dauke da cutar corona 20 ne suka tsere daga sansanin karban maganin cutar a jihar Agadez. Lamarin da ya tayar da hankalin al'umma inda suka buƙaci a dauki mataki don gudun yaduwar ta. Ga Hamid Mahmud dauke da rahoton.
Kimanin mutane 20 ne aka tabbatar da suna dauke da cutar corona suka tsere daga cibiyar da aka killace su a jihar Agadez. Mutanen da suka tsere suna cikin ayarin yanci ranin da kasar Algeria ta koro daga kasar ta. Bayan an kebe su a yi musu gwaji aka tabbatar da yawa daga cikin su suna dauke da cutar. Tuni dai hukumomin kiwon lafiya suka dauki matakin feshin magani don dakile bazuwar cutar. Hamis Mammalawali jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a Agadez.
Mun samu wanda su basu jimra ba sai suka gudu daga inda ake basu magani. Mutum 20 suka gudu ba tare da an sallame su ba, mu tabbatar ba sun warke ko basu warke ba. Kenan su ne suka kama kishi guda da rabi daga cikin 100. Bisa kan wannan yaki da wannan ciwo na COVID ana zuwa a hesa magani cikin gidan shi ko gidan wanda suka yi mu'amala da shi don a samu kariya bisa kan ciwon kale ya duga.
Sai dai guduwar mutanen masu cutar corona ya tayar da hankula al'ummar jihar Agadez.
Babban tashin hankalin ma yanzu yadda ake ciki. Wayan gare ka suka tseren ba a san su wane ne ba. Balle a kiyaye. Sai ka je ka gamu da mai kwashe da corona ku je ku sha mu'amala ka doko shi sa na zo a shiga wani abu da taro godiya kaga kuma ai wannan ba ta yi ba. Ya kamata a doki mataki a san su wane ne, a doki mataki ku kwara a kula da su ka a bari su shiga al'umma.
Fargaba dai babban da gare mu mu'amala muke idan mutane gaba daya. To in muka samu muka yi mu'amala da su kaga mu za mu doka iyalan mu za mu zuwa mu samu iyalan mu suka samu duka gari kowa za mu zai kenan su yi kokari su bi hanyar da dai za su samu wa'an ga mutanen a maida su rus a killace su.
Ya tada mana hankali sosai mana ba ka san wane ne ba ma da bodo yanzu wanga wanda aka ce ya tsira. Tana yi wa kana tare da shi idan ga maka ga in ya goga maka ita kai ma gaba ne zaka kai maka goga kenan ga abin tahiya za a yi har a je inda ba a tsammani
a kula da kiyaye dauke mataki ga kwara a samu su.
Yanzu haka dai mutanen da ke dauke da cutar COVID-19 ya kai mutum 372 daga cikin 29,166 da aka yi wa gwaji yayin da mutane 47 suka rasu. Hamid Mahmud, murya America daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Gaida Hamid Mahmud. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaba Joe Biden ya sanar da sabbin matakai matsakaita don yakar sauyin yanayi kuma ya yi alkawarin daukar matakai masu ƙarfi a nan gaba. Yana mai cewa wannan lamari ne na gaggawa kuma zan kalle shi a hakan. Shugaban bai samu cikakken goyon baya ba jiya Laraba na ba da sanarwa a hukumance ta sauyin yanayi na gaggawa. Yan Democrat da kungiyoyin kare muhalli sun yi ta neman irin wannan sanarwa bayan da wani dan majalisar dattijai mai fada a ji ya yi fatali da fatan samun kudurin doka da za ta magance dumamar yanayi. Biden ya yi nuni da cewa irin waɗannan matakai na iya zuwa yayin wani jawabi a wani tsohon kamfanin wutar lantarki mai amfani da coal a Massachusetts. Biden ya ce zai yi amfani da ikonsa na zartarwa wajen maida zullumin da ake yi game da sauyin yanayi zuwa matakan gwamnati a hukumance. A jiya Laraba, kasar Turkiya ta musanta ikirarin da kafar yaɗa labaran Iraki ta yi na cewa ta kai wani hari a wani wurin shakatawa na tsaunuka da ke lardin Duhok na arewacin Iraki wanda ya yi sanadin mutuwar masu yawon buɗe ido 8 tare da jikkata mutane 23. Tana mai cewa harin ta'addanci ne. Kafar talabijin ɗin ƙasar ta Iraki ta bayyana cewa an kai hari ne a wani wurin shakatawa da ke birnin Zakho da ke kan iyaka tsakanin yankin Kurdistan da Iraki da Turkiya. A cikin wata sanarwa da ministan lafiya na Kurdawa ya fitar ya ce akwai yara daga cikin waɗanda abin ya shafa ciki har da wani yaro ɗan shekara ɗaya da haihuwa inda ya ƙara da cewa dukkan waɗanda abin ya shafa sun mutu kafin a kai asibiti. Mustafa Alami shekaru 24 wanda yana wurin shakatawa tare da abokanansa a lokacin da harin ya faru ya ce mun gudu zuwa gefen tsaunin ana kai harhare, mun gudu zuwa bakin ruwa shi ma ana ta kai harhare, mun gudu zuwa wani gefe shi ma ana ta kai harhare. Ala ya kara da cewa mun dage makewayin da ke kusa da ruwan muna lekowa daga ciki sai naga yara kwance a ƙasa, lamari ne da ban taba gani ba a rayuwata.
Labaran duniya kina kin aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabbin naɗe-naɗen janarori a cikin tsarin tsaro a yankin arewa maso yammacin Kamaru wanda ke fama da rikicin Ingilishi sama da shekaru biyar da suka gabata. Daga Kamaru ga rahoton Muhammad Ladan.
Ministan tsaro Joseph Betty Asomo ne ya jagoranci wannan bikin a babban birnin yankin arewa maso yammacin Kamaru a madadin shugaban ƙasa Paul Biya. Ya naɗe Brigadier General Buba Dobe Creyo da Brigadier General Hussaini Jibo a matsayin shugabannin yankin sojoji na biyar da na jandarmomi na biyar na jihohin arewa maso yamma da kuma yammacin kasar. Buba Dobe Creyo ya shafe shekaru da dama a cikin rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa a yankin tafkin Chadi, wato FMM, wanda ake nufin Force Multinational Mix, inda aka haɗa da Kamaru da Najeriya da Chadi da kuma Niger, wanda ke yaƙi da Boko Haram. A yayin karɓar mulkinsa a Baminda, Janar Buba ya aike da saƙo ga ƙungiyoyin ‘yan awarin da suke yi wa kansu take da Ambazonian Fighters, inda ya ce musu, kuna da mayaƙi yanzu a gabanku, kuma zan kawo amsar zaman lafiya. Saƙon da nake aikowa shi ne ku ajiye makamanku, mu gina ƙasa domin a samu zaman lafiya ta yadda za a samu nasarar a sake gina wannan jihar mai albarka. Janar Hussaini Jibo a matsayinsa na shugaban rundunar jandarmomi na biyar shi kuma ya ce,
we are here in a good spirit.
Sunan domin hana ku sakewa cikin al'amuranku ba. Mun zo mu taimaka muku domin samun zaman lafiya a wannan
jihar.
Ministan tsaro Joseph Betty Asomo ya dage kan tunatar da sojoji kan dukkan matakan da suka dace wajen gudanar da ayyukansu na kaucewa cin zarafi da kuma kiyaye amana da jama'a. Ya ƙara cewa, dole ne ku miƙa duk masu keta dokoki da ƙa'idojin jamhuriyar a gaban shari'a ba tare da damuwa ko rashin jin daɗi ba, ta hanyar gayyatar ma'aikatanku da abokan aikinku don mutunta matakai da gudanar da doka na 'yancin jama'a. Wannan shine sakon shugaban ƙasa. Domin tabbacin rashin tsaro da ke mulki a Baminda, an tura jami'an tsaro da dama domin bikin. Sintiri na motoci masu sulke da motocin yaƙi sun mamaye birnin kamar yadda muka gani. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To, a gaida Muhammad Ladan, kafin mu kai ga shirin mana gaba, ku shakata da wannan faifan. zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryamurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. Masu bukata ta musamman a jihar Plateau dake tsakiyar tarayyar Najeriya sun dukufa wajen neman hanyoyin samar da kyautawar makoma ga yaran da aka haifa da tawaya ko kuma waɗanda abin ya same su tun suna ƙanana, da zummar kare su daga makamanciyar rayuwar kunci da nakasassu ke cikin ta shekaru aru-aru a Najeriya, musamman arewacin kasar, inda har yanzu a wasu wuraren ake ganin barace abu mafi dacewa da nakasassu a maimakon dora su akan hanyar wata da wamammiyar madogara. Abinda shirin na yau zai mai da hankali akan sa kenan, tare da sakataren Voice of Special People Musa Yusuf Abdullahi, wani matashi dan gwagwarmaya, kamar yadda za a ji a kashi na farko na hirarsu da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji.
Lokacinmu al'umma ba su samu wayewar kai akan larurar ba, akwai tsangwama iri-iri kama daga kan yan uwanka a gida, family da shauransu. To gaskiya muna kokari mu bude kungiyoyi da irin kafar sadarwa, yawo muna yin meeting mu zo mu nunar ma da ƴan uwanmu cewa fa ga abin da ya kamata a yi, kuma wannan larurar ga yanda ake mata, sannan mu je mu bankada waje da in akwai damammaki da za mu iya samun wani alfanu, musamman na scholarship ko kuma ma na kare haƙƙin kan dan adam, mun kan yin haka. Kuma musamman kamar niyakan nan, saboda ina zuwa tarurruka na zaman lafiya, akwai sallan da ya gabata karama kenan da na hada mana irin sallah get together, na kira yan uwa kristoci da kuma wa'anda ma ba su da bukata na musamman, saboda ya zaman tocuwa mun fahimci juna. Akwai wanda zai ce miki shi bai taba zama da irin wa'annan mutanen ba, ai wannan mutanen laruran su yakan iya bin iska ma ya shafe ka. To wannan irin zaman kuma a zauna lafiya, kuma mutum ya fahimci cewa fa wannan nan kasar ba wata abu bace illa kawai yanayi da Allah ya kaddara wa mutum, kuma kowa zai iya samun ta. To ranar in kika ga yanda mutane suke bada godiyan su da irin yanda suka samu wani ilimi na musamman a wajen mutane da ba da suke da bukata na musamman, to daga nan gaskiya na fahimci cewa ya taimaki al'umman mu sosai sosai.
To a lokutan baya, kamar yadda kai bayani, akan ce idan kana da nakasa na shan inna, kamar yadda nake gani a tattare da kai, sai a ce iska ce inna ce ta shanye shi, idan ciwo na makanta ne sai a ce kaza ne, in mutum ya zama kurma sai a ce kaza ne. Kana ganin kamar mutane sun fahimci irin waɗannan cututtuka ne kawai wanda kowa zai iya samun shi, ko ma ba a yaranta ba ma, ko ma da girman mutum zai iya samun shi, ta yadda za su tallafa mishi maimakon a ce a nuna musu tsangama?
Idan ka zo za ka yi aure, sai a ce wannan ai ma ba zai aihu ba, ko kuma in ya ma aihun ai irinsa zai aifa, ki duba kamar wani dabba. To kasancewar an yi auren kuma an aihun kuma sun ga ba aifa wanda suke da irin laruran ba, sai ya zama ya daɗa wayar da kan ma al'umma su gane cewa fa wannan larura ce kawai, kuma akwai wanda sun girma suna lafiya kalau, amma yau suna kan wulciya, wasu ma suna gadan asibiti.
Ka kai munzalin wanda ka yi aure, sannan kana batun cewa musamman ba takamammen aiki, al'umman nan ba su fahimci cewa ya kamata suna taimaka muku irinku domin ko da auren ne ku, kuma a samar muku da aiki ta yadda kuma za ku kafa naku iyalan.
Za ki samu yanzu gaskiya kalubalen da Najeriya take fuskanta, akwai matsalar rashin aikin yi gaba ɗaya ma a ƙasa. To kuma wannan sai zaman to cewa mu a cikin mu ya fi yawa, saboda na farko ma wasu ba su yadda mu za mu iya yin ma aikin ba dan bazan manta ba na taba zuwa kaman interview ne ko me ne so ni da ya ganni da sandina na da yake ato how can this be in technician ya zama ma'aikaci amma da muka zauna da shi na maso tambayoyi wanda shi kansa ma bai san su ba kuma yana ganin shi sananne ne akan wannan gefen ma sai zaman to kuma ya zama wani iri kamar irin ya zama so disappointed to daga nan ne muke dada roƙon al'umma cewa su daga mutun yana da bukata ta musamman kar su kalla wannan larurar su kalla me zai iya yi da abin da kwakwalwar shi za ta iya fitarwa dan zai iya yi ma ya fi ma wanda ake mai kallon ma gashi nan a zahirance yana lafiya saboda wani abun ma fa zuciya ne fa dan akwai abubuwan da dama in naga nayi sai wani ya gagara sai in dinga tunanin to shi wannan ma gashi nan da kafafuwan shi zai yace a abun ba anan take ba fa
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Musa Yusuf Abdullahi sakataren Voice of Special People a jihar Plateau da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
to a gaida Malam Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga Ghana
Ganiyar tan zamu so masharhin jaridin na yau kuma babban labarin ta shine mataimakin shugaban kasa ya kaddamar da wani dandali da ake cewa e-pharmacy platform domin amfanin jama'a ga hidimomin pharmaceutical wato wurin haha da magani kenan ta amfani da wayan su ko kuma phone da kuma computer wato na'ura mai kwakwalwa jaridin ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ya kaddamar da National Electronic Pharmacy Platform NEPA ta kaici wadda manufarsa shine baiwa jama'a dama su samu taimako ko kuma da hidimomi na pharmaceutical wurin har hada magunguna ta amfani da wayan su da kuma na'urar su mai kwakwalwa kuma jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito imanin da jama'a ke da shi akan tattalin arzikin kasar nan yayi kasa wannan shine sakamakon bincike na Afro Barometer wadda ya gabata jaridar ta ce yawancin ɗan Ghana sun rasa imanin su ga tattalin arzikin kasar rabin al'umman kasar na ganin lamari za su ƙara tabarbarewa game da sakamakon binciken Afro Barometer kashi 87 na ɗan Ghana sun faɗa cewa tattalin arzikin kasar na fuskantar hanya da bai dace ba kashi 50 na faɗan cewa halin tattalin arzikin kasar zai ƙara munana nan da watanni 12 masu zuwa haka kuma wasu kimanin kashi 25 sun yi imani hali na tattalin arzikin kasar zai yi kyau nan da shekara daya wannan shine sakamako zagaye na tara na binciken Afro Barometer wadda aka yi wa kimanin cikakken mutane 2,400 a cikin jihohi 16 na kasan wanda aka ainihin ji ra'ayoyinsu dangane da wannan lamari sai kuma babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wacce ta ruwaito wannan labari har yau faɗina nan daram a bayan jam'iyyar NPP da kuma shugaba Akufa Addo Adua Safuci ta faɗi haka jaridar ta ce mamban majalisar dokoki da ke wakiltar Domin Kwabanya Sarajuwa Safanana ta ci gaba da goyin bayan ta ga jam'iyyar New Patriotic Party NPP da kuma shugaba Nanadu Danko Akufa Addo abinda ta siffanta da bitar kuli na siyasa da ake mata a cikin jam'iyyar Adua Safu wacce ita ce minista na jinsi yara da kuma kariyar harin layuwa tana shasha tana ci gaba da shan mazi tun cikin watanni da sun ka wuce game da rashin zuwanta majalisar dokoki ta gudanar da harkokin dake a wuyanta ita da wasu mambobin majalisar guda biyu dai an ci gaba da binciken su daga majalisar saboda ba su nemi izini ba sun ka kaucewa zuwa majalisar har zama 15 kamar yadda ka'ida ko dokar zaman majalisa na 8 ya nuna da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanul Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra
to a gaidar Radwanul ta wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa Moscow na son karɓe wani yanki a kudancin Ukraine da ya wuce yankin gabashin Donbas inda a halin yanzu suke fafatawa da dakarun Ukraine domin samun iko. Sai dai Lavrov ya faɗa a wata sabuwar hira da ya da kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa Rasha ba ta jin an takura mata a yankin Donbas inda 'yan awaren ƙasar ke fafatawa da sojojin Kiev tun a shekarar 2014. Lokacin da Rasha ta kwace yankin Crimea na Ukraine. Jiya Laraba shugaban hukumar samar da abinci ta duniya David Beasley ya nuna damuwa a majalisar dokokin Amurka game da yiwuwar fuskanta karancin abinci a duniya a shekara mai zuwa idan Rasha bata janye toshe hana fitar da hatsin da Ukraine ke yi ba da kuma fitar da nata takin zuwa kasuwannin duniya. Yayi gargadin cewa hakan zai zama rikici fiye da duk abin da muka gani a rayuwarmu. Kasar Burtaniya na dab da zaben sabon Prime Minister inda jiya Laraba yan majalisa na jam'iyyar Conservative suka zabi sakatariyar harkokin waje Liz Truss da tsohon shugaban Baitulmali Rishi Sunak a matsayin yan takara na ƙarshe da za su fafata. Ministar ciniki Penny Mordaunt ta kare a matsayi na uku a zaben da za a maye gurbin Boris Johnson. Sai dai Truss da Sunak sun taka muhimmiyar rawa a makamin gwamnati a cikin 'yan shekarun nan. Rusa jagoranci martanin Burtaniya game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine yayin da Sunak ya taimaka wajen jagorantar tattalin arzikin Burtaniya a yayin annobar coronavirus. Shugaba Joe Biden ya sanar da sabbin matakai matsakaita don yakar sauyin yanayi kuma ya yi alkawarin ɗaukar matakai masu ƙarfi a nan gaba. Yana mai cewa wannan lamari ne na gaggawa kuma zan kalle shi a hakan. Shugaban bai samu cikakken goyon baya ba jiya Laraba. Na ba da sanarwa a hukumance ta sauyin yanayi na gaggawa.
Thomas sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokanmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tayar da gabatarwa. Sai kuma Salman Abo wanda ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari. Na hada da kuma gabatar da shirin ke cewa huta lafiya sai Allah ya kara hada mu ma assalamu